yani resminler birlerinde de illoni mucirez bir harap dedim şimdi ayet dâneldi bir hâsin tu ve şey it الكريم توكي و واتوما ما جن بيا وني اي حدا واكي وشي اسكن خروم وده 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 كتاه ارمي رنج همنين كوني خروم واتو حدا واكي واتو مصابا وسكو مسكتي أفكروا فاهلا تنتقوا مامو فهكا أكيبا وانه وتدل مجموع هكا شايفي هربينا فرقوشيني أما سحرمو كينا أما سحرمو أن شايفي هربينا فرقو سيقوما فالاتن إن هكا شميد شي مفعول وجمو سكينا suka ce harma aka yi wa watadul majmu'u wato aka shafe harafi na farko shi halilu ce waye harafi na biyu aka shafe ya koma fa'atu wasu suka ce a na farko aka shafe ya koma fa'alatu to inji sajil harakatu mustaqbilu fa'ilatu to su wannan ane musu tashisi menene ma'anar tashisi fa'ilatun dinnan ta koma maf'ulu sai aji an ce fa'ilatu mustaf'ilun maf'ulu a maimakon a ce fa'ilatu misali a baiti na farko na baitul garra'i wato hamziya ta tau yusufun nahani ya yi tashisi wanda daman ya yi tirne a baharul hafifi ya zo wato ta zo cewa nurukal kullu walwara a jaza'u nurukal kullu walwara a jaza'u ya zo fa'ilatun mustaf'ilun maf'ulu ba fa'ilatun ba to wannan shi ake kiransa tashisi fa'ilatun ta koma maf'ulu ko a baharul hatifi bari na 11 wanda shi ake nuni zuwa gare shi da kafi ko a bahari na 14 shine baharul mustasi wanda ake nuni zuwa gare shi da nuni daman in ta mustaf'ilun fa'ilatun to sai ji an ce mustaf'ilun maf'ulu an yi tashisi kenan to shi tashisin nan idan ya zo wannan ne bayanin haka yake amma ya aka yi fa'ilatun ta koma maf'ulu to tsakanin malamai akwai bambancin fahimta na farko ne shi ne maganar da Halilu ya yi wanda shi ne ya fara ajiye ilimin aurori shi a wajensa ya ce abinda ya afku a fa'ilatun har ta koma maf'ulu ainin kalmar damin kalmar lam na ila'in nan wato tsakiyar watadul majmu'u din nan shi aka shafe sai ya koma fa'atu sai aka ce maf'ulu inda dai sababu hatifu ne guda uku ko an ce fa'atu ko an ce maf'ulun duk ɗaya ne wannan shi ne mashabar Halilu ita ce malam ya fara gabatarwa da ya ce washe iskun a harim
wadda
hoto kaiwa wato amma ma wajen biya wanne a yi haɗawa ake washe iskun harim wadda hu kaɗa'ahu armiran da haminin kuni harum wato hasawa ake wato martabar wasu kuma suka ce a'a abinda ya afkarwa fa'ila sun ta koma maf'ulun ba haka aka yi ba wannan watadul majmu'un aka shafe harafi na farko shine an masa harmu kenan an masa harmu an shafe harafi na farko sai ya koma fa'latun din nan aka ci mai da shi maf'ulu wajen wasu kenan suka ce harmu aka yi wa watadul majmu'u wato aka shafe harafi na farko dalilu cewa ya harafi ne biyu aka shafe ya koma fa to wasu suka ce a na farko aka shafe ya koma falatu to ita da masaba ta uku kuma ta ce ita ce masaba da ta ce wato fa'ilatu yanda aka yi ta koma maf'ulun kad u akai wata dunna wata dul majmu wato an shafe ne kad u shine a shafe daman ai harafi wanda yake mai sukuni wanda yake kafin shi mai wasali a mai da shi mai sukuni shi yasa suka ce wannan alifin na fara ila ila an shafe alifin nan ne kuma lamun aka yi masa sukuni sai ya koma fa'iltun fa'iltun sai aka mai da shi maf'ulu to shi ne masaba ta uku akan yanda aka yi dai fa'ilatun ta koma maf'ulu bai haɓe ne masaba ta wata kuma suka ce a'a duk wannan yanda wannan suka faɗa a baya ba haka ne ya afku ba irmari ne ya afku bayan habnu ya afku wato fa'ilatun aka fare mata habanu me ya habanu an shafe na biyu mai sukuni sai ta koma fa'i fa'ilatun daga fa'ilatun ta koma fa'ilatun to kuma sai aka dawo aka yi irmari mai irmari shi ne na biyu wanda yake mai wasali a mai da shi mai sukuni sai ya koma fa'alatun fa'alatun to daga fa'alatun kuma sai aka mai da shi maf'ulu duk wannan bayani ne wato wanda yake yana neman dogon bayani abinda yasa kowanne daga cikinsu yake ga yanda aka yi saboda yana kokarin wai a kauce wata banna ne yana neman dogon bayani amma dai wato haka din shi ne a takaice yanda aka yi ala kulli halin da ya tafi ilatin dinnan za ta koma maf'ulun ne sai dai ya aka yi ta koma shi ne aka samu wannan masabobin guda hudu aka samu masabobin nan guda hudu to
wa'ula sir yahalcin
wa'ula sir aruri na farko na bahari da aka yi nuni zuwa gare shi da sini shi ne bahari na goma sha biyar wanne ne bahari na goma sha biyar shi ne baharul mutaqarib wanda a wannan wakar ma a wannan littafin shi ne baharinmu na ƙarshen wasu malaman suna kawo bahari na goma sha shida amma mu a nan bahari goma sha biyar dai za mu karanta na ƙarshen nan shi ne ake nuni zuwa gare shi da su shi ne baharul mutaqarib wanda awansa fa'ulun 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 to a rurinsa na farko shi ne wanda yake ya zo cikakke fa'ulun ɗin fa'ulun ɗin ta zo cikakkiya ba a yi hasu ba ba a yi ƙasƙu ba ba wani abin da ya afkan masa wanda daman shi baharin wato yana da aruri guda biyu ne ko sabauli bini morin niswatan wa arauli mai yata dimnatan latafta isfaka zakara yanda za mu ji a baharin yana da aruri biyu yana da rarrabi guda shida yana da aruri biyu yana da rarrabi shida to arurinsa na farko shi ne wanda take zuwa cikakkiya fa'ulun 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 to ita wannan arurin idan ta zo ya halatta kai mata hasu yi mata hasun nan shi ne ka shafe sababul hasif a ciki fa'ulun ta koma fa'u sai baitin aji a kasidar aji wani baitin ya zo fa'ulun 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 wani baitin kuma sai aji ya zo fa'ulun 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 fa'al an masa kadu kenan ya an masa kadu kenan masalan kamar kasidar imru'ul kaisi da yake fada a ciki ka annal mudama wa sawbal gamani wa rihal khuzama wa nashral qudur kaga nan ka annal fa'ulu mudani fa'a mudama mudama fa'ulu ya nan yayi kabar ku ya tafi na biyar mai sukuni wari wasauban nan ma fa'ulu ga yu'allu fa'ulu bihi nas fa'ulun ra'anya fa'ulu biha fa'u fa'u kaga ya koma ya yi tado kenan ya tafi lund ya tafi wannan sababul hatif na karshe a tafi da tasa ya zama wani baiti zai zo cikakke ba hasu wani kuma ya zo da hasu to shi ma a wannan baharin shi na baharul mutakarib shi kadai wannan yakan zo ya zama an karbe shi wannan zihaya illa shi amma ta zo a matsayin zihati tunda za ta zo a wani baiti kuma ba ta zo ba da ta tafi da ɗaya ne gaba ɗaya to
lafiya
banda wani bahari ba a yin irin wannan hasfin ya zamo a gudanar da illa kamar zihati in ba a ce baharul mutakarib ba a baharin nan mutakarib shi ne kawai yake wa yake samun wannan sauran buhuran ba sa samun haka
sadaran wa hashuran kul arudan
to wa sadaran a kara ko to baitocin a haɗa suke guda biyu wanda za a shiga wasadaran wararban wahashuwan kun aruran wararbaha ta gayyara tilaji za a fata lafal kuna fadilar tijahu to a haɗa suke
kuhun zubillahi mina shaitanin rajiyin bismillahir rahmanir rahim wasadaran wahashuwan kun aruran wararbaha تغيرت الأجزاء فقيل ابتداء واعتماد وفصلها وبايتها المغتص منها بما جرى فإن تنجو فالموفور يتلوه سالم صحيح مؤول لا تدع ذلك الهدى وقد تم إجمالا فخذه مفصلا له وللألقاب وبالرمز يهتدى فلأول بار فلأرور فضربه وغايتها سين فدال تلت فدا محرفه المدئي نيف زهافه وما حشره ملقى دناخرا للقصى fasadaran
to tagaya fasadaran tagaya ratil ajza'u wato sadaran din mansubi ne bisa maf'ul zama wasa maf'ul fihi filin da ya aiki a kan sa shi ne wancan tagaya ratil ajza'u tagaya ratil ajza'u juz'ai na baiti suna bambanta sadaran dangane da shi wannan juz'i ya zo shi ake farawa da shi a baitin misali kamar idan muka dauki baharu da wili fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun to yanzu an faɗa daman shi baharu da wili da'irarsa mai tafila ta kwaske khisannin a tar a karatun ma ba khisannin a din zahir wali sallin sittatu to a ita da'irar mai tafila ta kwaske yasa fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun to juz'ai muna da tafila takwas muna da juz'ai takwas a wannan baharin akwai tafila da take ita ce ta farko ita ce fa'ulu wadda aka fara da ita to ita wannan ita ake kiranta sadaru ita ce sadaru ita wannan fa'ulu wadda aka fara da ita da kuma hasu akwai kuma juz'in da ake kiransa hasu shi ne juz'in da ba da shi aka fara ba ba kuma da shi aka kare sadarin ba domin wanda yake aka kare sadari na farko da shi ana kiransa aruri wanda aka kare sadari na biyu da shi ana kiransa rarbi kamar a wannan baitin namu fa'ulun na farko an ce shi ne sadaru to hasu ɗin ko mafa'ilu fa'ulun wannan juz'an guda biyu su ne ake kira hashu su ne hashu a ciki
kul arura
kul ka faɗa aruran akwai kuma
ضربها
أقولكم مع ذلك دي شين الكرسان شدرين بيو كما رأى شدرين بيو فأول شين الصدر شدرين بيو مفائل فأول حشوني مفائل كما نكرسي وانن شي أشي كلا ضربو شي أشي كلا ضربو شي يتاقول يوشي كذاني أبيتي يتمنيني مصيومي ina ne matsayin mai a cikin kowane baiti wanda kamar wannan mai tafila ta kwaste akwai mai tafila uku ko dai dangane da cewa an masa tajzi'i kamar barul madid wanda daman shi an ce koyaushe yana zuwa da tajzi'i ne yana zuwa da jazu ne lil awwali hatman nablu mukin kuma masalan baharul basidi wanda shi ma dai a da'ira ɗaya yake da dawili da madidi da basid da a da'ira ɗaya suke a da'ira farko suke da'ira sul mukhtalif wanda ita mai takwas takwas ce ta filolinta to amma bahari na biyu shine madidi ko yaushe dole a yi masa jazo fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun ba a fadasa da tafilarsa guda takwas sai dai a fada da tafila shida fa'ilatun fa'ilun fa'ilatun an shafe fa'ilun na biyu haka ma kuma a sadari na biyu ake shafewa shi ku barul basir shi wannan a iya kawo shi da jaz'u a iya kawo shi ba jaz'u yanda ya gabata gare mu a can a baya a baitin nan namu lil alwali hatman nablu mufin fa in turid jawazan fajja his hadasa kurfin a hahuda fajja ja jini bahari na uku barul basir yana zuwa da tajzi'i yana zuwa da jaz'i yana zuwa ba jaz'i muttafilun fa'ilun muttafilun fa'ilun in ya zo haka ya zo cikakke a in kuma aka shafe tafila ɗaya zama muttafilun fa'ilun muttafilun an masa jaz'u kenan an masa jaz'u kenan
ka haka lafal kula
shi yasa sai alkunya kowata kowane waje daga cikin kogin a baiti yake ya sassaba malamin suka ce da sawabarsa da a ce ya ce fata lafas suma fata lafas suma sai sunayen suka sassaba saboda hakika ba alkunya ba ce ta saba suna ne ya saba suna ne ya saba akwai inda sunan wajen sadaru akwai inda yake a baiti sunan wajen a hasu akwai inda yake a baiti sunan wajen aro akwai inda yake a baiti sunan sararmu shi yasa duk inda ka gani ya kamata ka san sunansa dan ka ga abu baka san sunansa ba ai alaman ma baka fahimce shi bane ma ka ga abu baka san sunansa ba ai kamar baka fahimce baka san shi bane ma gaba daya ka fara sanin sunayen kowanne yanki ka gani daga baiti to
sakilan kidai
to idan ya zamo wato a sadaru dinnan an sami wani abu ya shiga to sai a ce baitin an sami ibtida'i a cikinsa wato illa ta shiga masa a farko kamar matsalan inda ake yin haramu dinnan kamar fa'ulun ta ko ma'ulu ko ta ko ma'ulu ma an yi haramu kenan a wato a baharul dawili ko kuma a baharul mutakari inda yake su an yi musu haka ko a haramu to inda yake an samu harmin nan sai a ce an samu ibtida'i wato an samu illa an samu tafuwa a tafila ta farko daga tafilan kogin an samu illa kenan an samu ibtida'i to
wa asnadu
idan kuma ya zamo a cikin hasun ne aka samu illa to wannan sai a ce i'timadi wannan ita ake kira shi ake kira i'timadi inda ya zamo ba a tafila ta farko ne aka samu ba ba kuma a tafila ta ƙarshen shadari na farko ne aka samu ba ko tafila da yake a ƙarshen shadari na biyu aka samu tafuwar a tsakiyar ne a hasu ne aka samu to wannan shi ake kira i'timadu matsalan kamar a baharu dawili dinnan a ji an ce fa'ulun mafa'ilun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilun kaga a hasuwar gaba daya an tattaba an kafa hasuwar ko ina kenan a maimakon a ce fa'ulun a maimakon a ce mafa'ilun an ce mafa'ilun an yi kabaru an shafi na biyar mai sukuni ko a ce mafa'ilun an yi kafu kenan an shafe na bakwai mai sukuni ko kuma fa'ulu wanda yake ba wai ta zo a farko ba ba ta farkon ba ta biyu ya zama a tace nunin nan shi ma an yi kabr kenan an tace na biyar mai sukuni za ka ce fa'ulu mafa'ilun to an samu ijtimadi kenan in ya zama ya zo haka to
wa fasluha
akwai kuma fasulu shi ne inda yake aka samu wato illar a cikin ko zihafin aka same shi a cikin arur in ya zama a arurin ne aka samu wato a taf'ila ta karshen shidira ta farko a ita ne aka samu to
wagayatu halimu kutassu
ahan wagayatu ha in kuma ya zama a rarrafin ne aka samu to wannan sai a ce a gaya an samu gaya kenan matuƙa kenan tunda yake da mararbi a shi ne karshe a baitin matsalan a shi tawilin in ya zama kamar inda yake ake arurin ɗarar binsa wanda yake mahazuf wanda yake kuma mafa'i a shafe sababu katif ya gabata gare mu damin cewa shafe sababu hatif shi ake kira hasfu to ana samun arurin barin ɗawil yana zuwa da hasfu ɗin nan a maimakon mafa'ilun sai a ce mafa'i wanda mafa'i ɗin nan sai a mai da shi fa'ulu kamar kasidan nan da yake cewa Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu bal in ila wajil aqiqi kasibu hanantu ilayhi wal fu'adu kaibu to wannan kaga an kawo shi a matsalar muka duba sai mu ga bal in fa'ulun ta kubuta wannan shi yasa ba samu wani ibtida'i ba za a faɗi sunan irin wannan a nan gaba ana ce da shi mawfur saboda taf'ila ta farko ta zo cikakkiya bi sani'in fa'ulun ila wajil mafa'ilun aqiqi fa'ulu kaga nan ma an samu tabuwa me yake cewa da tabuwar da yake an same ta a hasho ijtimadi an samu ijtimadi kenan a nan kasibu wannan daman an yi tasri'in sa ne ma in banda haka baro dawil arurin sa guda ɗaya ne kawai amma nan an kawo arurin fa'ulu saboda tasri'i saboda wato arurin ya dace da kafiya tunda a baiti ne na farko hanantu fa'ulu nan kuma a taf'ila ta farko an samu tabuwa saboda maimakon a ce fa'ulu an ce fa'ulu an samu kabaru kenan me ake cewa da wannan ibtida'i tunda taf'ila ce ta farko ilayhi shi ma dai fa'ulu ilayhi hanantu ilayhi wal mafa'ilun shi ma dai wannan an samu tabura maimakon mafa'ilun an ce mafa'ilun an shafe na biyar mai sukuni a hasu an samu tabuwa kenan wanda shi ake kira i'timadi wal fu'adu hanantu ilayhi wal fu'adu fa'ulu an sake samu wata tabuwar a cikin hasude i'timadi ne a ka'ibu fa'ulu wanda nan an samu rarbi kenan wanda yake mahzufi a maimakon ya zo mafa'ilun ya zo mafa'i sai aka ce fa'ulu a kasibu to wannan ne ake fada gayatu an samu gaya kenan a nan cewa aruri na karshe ya samu tabuwa an taba aruri na karshe kenan to
al-mukhtasu minha
wanda yake ya ke banta daga ciki da abin da yake ya kunsa kowanne daga cikin waɗannan sunayen guda da hudu sun koma ne zuwa wancan yanda aka fada wato da sadaru da asu da aruru da darbu to haka wannan ma sun koma gare su ne to
in canji
idan ya zama arurin gaba ta tafila idan ya zama tafila ta samu kubuta
al-mawfuru
idan ya zama tafila ta farko ce wanda yake ta zo sadaru ita ce ta samu kubuta to wannan shi ake kira mawfuru matsalan da sai'in din nan sunan sa mawfuru saboda ne yanda yake fa'ulun haka yake yazo ba abin da aka taba a ciki ya zama mawfuri shi ake kira mawfuri
yatluhu salim
wanda yake salim kuma shi yake bin sa wato shine in ya zama hashun ne ya kubuta to dai nashurin ne ya kubuta ta wannan sunan sa Salimu
sahihu
idan kuma amurin ne ya samu kubuta to wannan shi ake kira sahihu shi ake kira ingantacce din da yake